This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sasha Hausa na Maryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Jama'a masu sauraro, assalamu alaikum, barkanku da wannan lokaci. Da fatan kuna cikin koshin lafiya. Maryam Dauda ce tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na rana a yau Talata 24 ga watan Satumba na shekarar 2024. To kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, da farko ga kanan labarai.
Jami'an kiwon lafiya a Lebanon sun faɗa yau Talata cewa hare-haren da Isra'ila ta kai a cikin kwanaki biyu ya kashe akalla mutane 558. Jami'ai a Ukraine sun faɗa yau Talata cewa hare-haren da Russia ta kai a garin Zaporizhzhia da ke kudu maso gabashin ƙasar ya kashe akalla mutum guda kane, jikata wasu guda shida. Kada gwamnatin Misra ta tabbatar da aika kayan yaki ga ƙasar Somalia yayin da ake fama da tankiya a yankin akan wata yarjejeniya da Habasha ta kulla da Jamhuriyar Somaliland.
To a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa a yau ne shugaban Amurka Joe Biden ya gabatar da jawabi a gaban babban taron Majalisar Ɗinkin Duniya da ake yi a birnin New York. Wannan dai shine karo na ƙarshe da Biden ya yi jawabi a matsayin shugaban ƙasa a taron na shekara-shekara. An jima kuma ake sa ran mataimakin shugaban Najeriya Kashim Shatima zai gabatar da nasa jawaban. Bayan haka za ku ji cewa hukumomin ƙasar Burkina Faso sun daƙile wasu hare-haren ta'addanci da aka yi yunkurin kaiwa a lokaci guda a wasu muhimman wuraren birnin Wagadugu, ciki har da fadar shugaban ƙasa. To ko me jama'a ke cewa game da wannan dambarwa?
Ka san Hausa na cewa wanda ya jayo hada aljani kwana bai kama shi ba. Ba mamaki yau a ce ana yunkurin jin mulki Burkina Faso, don haka ya kamata ne su tauki matakai, tunda akwai mahasada, akwai waɗanda ke son wannan wurare nasu.
Dan rajin kare demokradiyya kuma shugaban kungiyar fafutuka ta FCR Sula Umar kenan, muna tafa da ƙarin bayani nan gaba. Kamar yadda muka saba a kowace ranar Talata a wannan lokaci, yau ma Muhammad Hafiz Baballe zai gabatar da shirin noma, inda za ku ji tattaunawa akan mahimmancin bunƙasa harkokin kiwo a Najeriya. Amma yanzu dai sai a gyara zama a saurari labaran duniya kashi na farko.
Assalamu alaikum jama'a, ga labaran duniyar. Jama'an kiwon lafiya a Lebanon sun faɗa yau Talata cewa hare-haren da Isra'ila ta kai cikin kwanaki biyu ya kashe akalla mutane 558. Isra'ila ta kaddamar da wasu jerin hare-hare a yau Talata a kudancin Lebanon, harin da ta ce ya auna 'yan Hezbollah da dama, ciki har da mayakansa da suke da hannu a wasu hare-haren roka da aka kai a arewacin Isra'ila. Hezbollah ta ce harin rokar da ta kai yau Talata ya auna wasu tungayen sojan Isra'ila. Kakakin hukumar 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya ya faɗa wa manema labarai a yau Talata cewa dubun-dubatan mutane a Lebanon sun tsere daga gidajensu, kana ana sa ran wannan adadin zai ƙaru. Kakakin Matthew Saltzmarsh ya kira lamarin da mai matuƙar muni da kuma fargaba. Shugaban hukumar kare haƙƙin ɗan adam ta Majalisar Ɗinkin Duniya Volker Turk ya yi kira ga duka wani mai faɗa a ji a yankin da ya yi duk mai yiwuwa ya tabbatar da an mutunta dokokin ƙasa da ƙasa, in ji mai masa magana da ya wato Ravina Shamdasani tana faɗa wa manema labarai. Jama'a a Ukraine sun faɗa yau Talata cewa hare-haren da Russia ta kai a garin Zaporizhzhia da ke kudu maso gabashin ƙasar ya kashe akalla mutum guda kane, jikata wasu guda shida. Ma'aikatar sojan Ukraine ta ce rundunar tsaro na sararin samaniyarta ta harbo jirage mara matukan 66 a cikin 81 da kuma makamai masu linzami guda 4 da Rasha ta yi amfani da su wurin kai mata hari. An harbo jiragen ne a yankunan Chikasi da Kirovohrad da Kyiv da Mykolaiv da Poltava da Sumy da Vitsia da kuma Zhytomyr. A yankin Poltava kuwa jami'an Ukraine sun ce tarkacen jiragen rashin da aka harbo ya lalata wata cibiyar makamashi. Kane ya yi sanadiyyar ɗauke wuta a wurare da dama. Ita ma ma'aikatar sojan Rasha ta faɗa a yau Talata cewa ta harbo jirgi mara matuƙi na Ukraine guda 7 a kan yankin Belgorod da wasu guda 5 a kan yankin Kursk da ma guda 1 a yankin Bryansk. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Gwamnatin Misra ta tabbatar da aika da kayan yaƙi ga ƙasar Somalia yayin da ake fama da tashin hankali akan wata yarjejeniya mai tsarkakiya da Habasha ta kulla da Jamhuriyar Somaliland mai ƙirarin cin gashin kai. Habasha ta amince da halaccin Somaliland saboda dawo mata da yankin teku mai nisan kilomita 20 zuwa Habasha din a cewar jami'ai na Somaliland.
To an jima za ku ji ƙarshen labaran duniyar, amma yanzu za mu leƙa ɓangaren rahotanninmu. A yau Talata ne shugaban Amurka Joe Biden ya yi jawabinsa na ƙarshe a matsayin shugaban ƙasa a gaban babban taron Majalisar Ɗinkin Duniya da ke gudana a wannan makon a birnin New York. Yayin da shugaban ya hau dandamali don gabatar da jawabi kuma zai gana da sauran shugabanni a gefen taron, akwai damuwa game da rikicin yankin Gabas ta Tsakiya da kuma yadda matakan da gwamnatinsa ta ɗauka suka shafi lamarin. Ga rahoton wakiliyar muryar Amurka Anita Powell da Zara Aminu Fage ta fassara.
Wannan shine karo na ƙarshe da shugaban Amurka Joe Biden zai yi jawabi a babban taron na ƙasa da ƙasa, wato taron Majalisar Ɗinkin Duniya da ɗaruruwan shugabanni ke haɗuwa. Kuma taron yana zuwa ne a wani muhimmin lokaci, inji Linda Thomas Greenfield, jakadiyar Amurka a Majalisar Ɗinkin Duniya.
We say this every year, but this UNGA could not come at a more critical and more challenging moment.
Tace muna faɗan haka a kowace shekara, amma a wannan karin taron na UNGA ya zo a wani lokaci mai muhimmanci da ke tattare da ƙalubale, jerin matsaloli da tashe-tashen hankula a wasu ƙasashe da ke buƙatar a mai da hankali a kuma ɗauki mataki a kansu na ci gaba da ƙaruwa. A sahun gaba shine yaƙin Gaza. A nan matsayar Amurka a kan batun yaƙin ya sha bamban da na sauran ƙasashen membobin majalisar, inda a makon da ya gabata majalisar ta zartar da wani ƙuduri da gagarumin rinjaye tana neman Isra'ila ta kawo ƙarshen mamayar da take yi wa yankin Falastinu a cikin watanni 12 masu zuwa. Amurka na ɗaya daga cikin ƙasashe 14 da suka kaɗa ƙuri'ar ƙin amincewa da ƙudurin, wanda Ms. Thomas Greenfield ta ce hakan ya je daidai da matsayin Washington na adawa da matakin bai ɗaya da zai iya kawo cikas ga batun samar da ƙasar Falastinu da ta Isra'ila. Masu sharhi suna tsammanin Biden zai tattauna batun goyon bayansa ga Isra'ila da kuma goyon bayansa ga Ukraine a cikin jawabin nasa, kuma suna kallon waɗannan rikice-rikice guda biyu a matsayin manyan ƙalubale yayin da yake shirin gama wa'adin mulkinsa.
With the Middle East, this looks like, you know, how do you keep the lid on this and see, hope the conflict doesn't spiral out of control.
Batutuwan Gabas ta Tsakiya kamar yadda aka sani shine ta yaya za a kawo ƙarshen sa da kuma fatan rikicin ba zai shafi sauran yankuna ba. Ina ganin wannan shine mafi kyawun tsammani a game da abin da zai faru. Wani abu marar daɗi shine yayin da rikicin ya kusa cika shekara guda, kusan mutane 100 da Hamas ta garkuwa da su har yanzu ba a kubutar da su ba. Fadar White House ta ce mayar da su gida shine babban abin da suka sa a gaba, kuma muhimmin ginshikin yarjejeniyar dakatar da faɗan tsakanin Isra'ila da ƙungiyar 'yan ta'adda ta Hamas. Shugabanni da yawa za su yi wa Biden kyakkyawar tarba a yayin jawabinsa, saboda ya yi amfani da wa'adinsa wajen sake gina ƙawance da sake kafa ƙa'idoji na duniya. Akwai ƙauna sosai tsakaninsa da yawancin al'ummomi. Tabbas akwai 'yan ƙalilan ɗin da ba haka abin yake ba.
A gaida Zara Aminu Fage, shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga ƙarshen labaran duniya.
A ƙarƙashin mulkin gwamnatin Taliban, kafafen yaɗa labarai a Afghanistan suna cikin waɗanda ba su samun walwalan aiki a duniya. Amma 'yan jarida masu tasowa a ƙasar sun duƙufa wurin ƙarawa juna ilimi a kan sana'ar. Ko mata da aka hana musu zuwa jami'a a Afghanistan suna neman hanyoyi da suke karatu. a wani aji a birnin Kabul wasu sabbin yan jarida suna koyon karatu sai dai dalibai daga makarantar Wisal za su fara aiki ne a daidai lokacin da masana'antar ke fuskantar kalubale daliban sun ce dokoki da gwamnatin Taliban ke dorawa aikin na kawo cikas ga wannan sana'a da suka zaba su zama yan jarida Captain Otmanzai dalibi ne na jarida da yake cewa
There are restrictions on media. We want these restrictions to be removed. Second, we request media organizations to provide
dokoki da dama da aka yi dora wa kafafen yada labarai muna son a dauke waɗannan dokokin. Na biyu muna buƙatar su kafafen yada labaran su ba mu dama mu yi aiki da su saboda mu gane yadda ake gudanar da ayyuka a ɗakin watsa shirye-shirye. Afghanistan da aka santa a baya mai walwalan aikin jarida yanzu ita ce ta uku a ƙasashe da ake kuntatawa walwalan jarida a duniya bayan ƙasashen Koriya ta Arewa da Iran a cewar kungiyar sa ido kan ayyukan yan jarida a duniya ta Reporters Without Borders.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma za mu sake komawa bangaren rahotanninmu. Hukumomin kasar Burkina Faso sun ce sun yi nasarar daƙile wasu hare-haren ta'addanci da aka yi yunkurin kaiwa a lokaci guda a wasu muhimman wuraren birnin Wagadugu ciki har da fadar shugaban ƙasa. Ministan tsaron cikin gidan ƙasar Muhammadu Sana da ya yi bayani akan batun ta kafar talabijin ɗin RTB ya ce jami'an tsaron Burkina Faso da haɗin gwiwar takwarorinsu na Nijar sun yi nasarar kama mutane da yawa da ake zargi da hannu a wannan al'amari da aka kitsa daga ƙasashen Côte d'Ivoire da Ghana. A ƙarshen watan Agustan da ya shige wakilin muryar Amurka Sulaiman Munibarma ya aika mana ƙarin bayani daga birnin Yamai.
Le premier groupe chargé de mener l'action principale à partir du 29 août 2024 était composé de 150 terroristes venus du centre-est.
Yace gungu na farko da aka dora wa nauyin kai farmaki a ranar 29 ga watan Agusta wanda shine mafi girma daga cikin waɗanda aka tsara na kunshe da ƴan ta'adda 150 da ya kamata su tashi daga yankin gabas maso tsakiyar kasar don kutsawa wa Gadugu da nufin kwace fadar shugaban kasa.
Le deuxième groupe devrait attaquer la base de drone militaire.
Aikin da aka baiwa gungu na biyu shine kai farmaki a sansanin jiragen soja marasa matuka don hana dukkan wani yunkurin mai da martani. Yayin da gungu na uku da ya fito daga Côte d'Ivoire aka bashi aikin bude wuta a wajejen Bangodara da zumar tarwatsa sojojin da ke wannan shiya. Sannan wasu an buƙaci su kai hari a filin jirgi don hana jiragen aminai kawo ɗauki.
Durant ces investigations
ya ƙara da cewa a yayin binciken da aka yi ma'aikatar tattara bayanan sirri ta samu labari jami'an tsaro sun kama wasu mutane biyu da ba su da takardu a mashigar birnin Yamai a ranar 29 ga watan Agusta. Bayan an saurare su waɗannan mutane sun bayyana cewa tare suke da wani mutum mai sunan Akushi wanda tuni ya riga yesu shiga Yamai kafin jami'an tsaro su kama shi a washegari 30 ga watan Agusta a wata tashar motocin jigila yana ƙoƙarin arcewa.
Akushi n'est rien d'autre que le commandant Ahmed Kinda.
Takardun wannan dan taliki sun yi nuni da cewa sunansa na gaskiya Ahmed Kinda. A baya shine komandan rundunar sojan musamman Force Special wanda ya kamata ya tafi Morocco domin daukan horo, amma kuma anan ya bayyana a matsayin jagaban dukkan hare-haren da aka tsara kaiwa. Su kuwa waɗancan mutane biyu su ne Usman Abdullahi da Ahmadu Idrisa, dukkansu jagororin 'yan ta'adda ne. Bayan an damka su Burkina Faso, bincike ya tabbatar da cewa wasu 'yan kasar da ke ƙetare ne ke shirya maƙarƙashiya da nufin rikita al'amura.
Ce complot était orchestré par des ressortissants burkinabés.
Tuni jama'a ta fara tofa albarkacin baki game da wannan sabuwar dambarwa. Dan rajin kare demokradiya shugaban kungiyar fafutuka ta FCR Sule Umaru na cewa bai yi mamakin faruwar abin da hukumomin Burkina Faso ke kira yunkurin juyin mulki ba.
Ka san Hausa na cewa wanda ya jayo hada aljani kwana bai kama shi ba. Ba mamaki yau a ce ana yunkurin juyin mulki Burkina Faso. Don haka ya kamata ne su tauki matakai tunda akwai mahasada akwai wanda ke son wannan wurare nasu.
tsohon magajin garin Dori da tsohon ministan harkokin wajen Burkina Faso Alpha Barry da wani wanda aka bayyana a matsayin mai shiga tsakani a zamanin Paul Ari Damiba da tsohon dan jarida Abdullahi Barry na daga cikin waɗanda aka ayyana a matsayin kusoshin wannan yunkuri. An kuma ambato sunan wani dan jaridar Canal 3 Niger, wakilin sashen wasanni na BBC Serge Maturin, dan asalin Côte d'Ivoire mazaunin Niger, wanne ya batan dabo a ranar 31 ga watan Agustan 2024 a jerin waɗanda ake zargi da hannu a wannan haraka. Sanarwar ta ce ya baiwa Ahmed Akushi masauki, sannan ana zarginsa da kasancewa wanda zai jagoranci ayyukan tsallaka 'yan ta'adda daga Niger zuwa Burkina Faso. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
Madalla a gaida Sule Mumuni Barma, to har yanzu dai ana tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 16.25 da kuma 31. A jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5. Bayan haka a koda yaushe za a iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Noma tushen arziki.
Noma tushen arziki. Noma alladi na cigaba.
Jama'a assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka, barkanmu da sake saduwa a shirin noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz Baban lake gabatarwa. Kafin gwamnatin Najeriya ta kirkiro sabuwar ma'aikatar kula da bunƙasa kiwo, lamarin kiwo ya kasance makale a cikin ayyukan ma'aikatar harkokin noma, inda kuma bangaren baya samun cikakkiyar kulawar da ya kamata. Yanzu samun kafa wannan ma'aikata abu ne da masana da makiyaya na arewacin Najeriya ke ganin wata babbar dama ce ta haɓaka kiwo da kuma yankin na arewa baki ɗaya. Sai dai wasu na fargaba kada batun ya koma tamkar shirin riga da gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari da ta shuɗe ta kirkiro, amma ba a bari aka aiwatar da shi yadda ya kamata ba, inda wasu jihohin ƙasar suka yi fitali da shirin, yayin da wasu kuma an fara ba ƙarasa ba. Wakilinmu na Sokoto Muhammad Nasir ya haɗa mana rahoto na musamman kan wannan batu.
Tamkar yadda Mallam Bahaushe ya ce na gida 10, masana na ganin cewa muddin aka kula da kowane lamari yadda ya kamata za a samu moriya fiye da kima. Sha'anin kiwo a Najeriya ya kasance ƙarƙashin kulawar ma'aikatar kula da ayyukan noma, wanda yake masana na ganin baya samun kulawa irin yadda ya kamata, domin shi kadai ya isa a yi masa ma'aikatar kansa. Yanzu da yake gwamnatin Najeriya ta aminta da ƙirƙiro da ma'aikatar kula da lamarin kiwo na dabbobi, masu ruwa da tsaki na ganin cewa da mene ya tsinke gindin kaba. Professor Abdulkadir Usman Junaidu likita ne na dabbobi, kuma wanda ya saba riƙe kwamishinan kula da lafiyar dabbobi da kiwon kifi a jihar Sokoto, ya ce yanzu an hau turba ta kawo ci gaba a Najeriya.
Tun lokacin da ma'aikata gona kuma da sun firar musu bakalta take raye, za ka fahimci an hiba harkar noma muhimmanci biye da gehen abin da ya shafi dabbobi. Muna duban kasafin kuɗi da ake kowace shekara na gwamnatin tarayya da kuma jihohi. Babu lokutan da za ka ga jihohi musamman sun wuce 1-3 da kasafin kuɗi na wannan gehe. Ko gwamnatin tarayya da waya take kashi 10, wanda kuma akwai lokacin da aka yi matsaya ana ce mishi Maputo Declaration, wanda aka ce ya kamata kowace ƙasa ta sa kasafi kashi 10 da kasafin kuɗinta ya kasance na gehen harkar da shahi noma tare da dabbobi. Sannan idan ka dubi yadda abubuwan ke tafiya, ma'aikata ta harkar noma da kuma harkar abinci yanzu da aka mai da ita ma'aikata ce wadda ke da girma sosai. Aka ce in dambu ya yi yawa baya jami'ai. Idan aka kirkiro da wannan ma'aikata, to za a samu kula da dabbobi sosai, za a rage hudacewa da can da aka yi, saboda dole a kula da wuraren da dabbobin yake tafiya. Muna da Burtulla, inda akwai ga ma'aikata dole ne ya kasance suna cikin abubuwan da za su ba da ƙarfi, domin once ka samu abu yana da doka, to ka san cewa dole ne mutane su ji tsoron taka wannan dokar.
Rashin kula da Burtulla na ɗaya daga cikin manyan matsaloli da suka addabi makiyaya musamman Fulani, kamar yadda Rugamanu daga Ambursa ta jihar Kebbi da ke arewa maso yammacin Najeriya ke cewa.
matsalolin da suka dame mu, akwai guraren da matsala da naurin kiwo haka, da matsalolin mu naurin zaman mu, da kuma abin da shahi wuraren zaman ta kiwo mu inda muke zaune. To matsala ta farko dai, gaskiya muna da matsala dukkan mu Najeriya, duk inda filayen kiwo yake babu, sannan kuma hanyoyin burtulla inda shanu ke bi babu, dukkan sai sun bi bisa kulta. Gaskiya muna samun matsaloli na bisashe, ana ta bugun bisashe akan hanyoyi dukkan fadin Najeriya a haka din babu burtulla sai an bi bisa kulta. To kultan da ake bi kuma ana samun haduka daban-daban, ana buge shanayen mu da tumaken mu na udamu. Kwanan nan kuma akwai inda nan kawoje, akwai inda aka buge na 25 duka a yanka su, kuma har da makiyayin ciki duk a resa, saboda babu hanyar da dabbobin ka bi sai sun bisa kulta, sai sun bi bisa kulta duka Najeriya, kuma haka ko ina da ko ina haike. Muna da burtulla wanda suke daga cikin Niger suke har cikin Benin, amma duka har Ghana duka akwai burtulla wadanda mun ka sani tashin mu, amma yanzu gaskiya babu ko daya burtulla, duka sai an bi kulta, duka mu duk fadin Najeriya kuma abin haka yake. Kuma abin ya dame mu rasa yanda zamu yi gode ta taimaka mana, mun rasa yanda zamu yi matsalan ta kai mu na kokaka duniya, saboda da yanzu ne maka kiyasi dabbobin da aka kashe sai kai ma sai ka tausaya mana. Yanzu a cikin wannan wata kiyasin da ni samu an kashe mu da tumaki kamar na udamu an kashe wajen 300, ko trailer mu da ta fada a cikin tumakin gaba da sai ta kare tumakin, ba a samu ko daya ba. Sannan shanayen mu suma waɗanda an karisa za su kai wajen nagi 60 cikin wannan wata, cikin wannan wata kadai, saboda daga nan hanneja suke zuwa dan har kasa irori suna zuwa, duka babu burtulla inda suke bi. Saboda ka muna roƙon gwamnatocin mu na jihohi duka na Najeriya gaba daya su duba su gani wannan matsala da muke ciki, dabbobin ana ta bugun su akan haya.
Ko ba magance wannan matsala ta makiyaya, samar da wannan ma'aikatar na tattare da amfani mai yawa, a cewar Professor Abdulkadir Usman Junaidu.
Sannan za a samu mutane aiki, domin idan ka dubi duk da wannan ciyawar da bisa shi ke ci, idan aka yi wannan ma'aikatar za ka fahimci cewa za a samu mutane su yi aiki a wannan gonaki, za a samu mutane su hada abincin, za a samu kamfanin za su yi su rika sai abincin, su gyara shi, su mai shi yadda dabbobi za su ci lahiyayye su kara girma. Duk wannan mutane za a samu. Idan ka dubi mahotanmu za ka fahimci cewa idan akwai wa'annan wannan ma'aikatar, to za a samu kulawa ta musamman ga wa'annan abattoirs din da mayanka na wurare daban-daban, wanda ya zan a mayanka wato abattoir baka san iyakar mutane ke aiki cin ba, to ina ga cewa an ƙara kyautata ta da ayyukanta. Akwai jini ana sai da shi don yin abinci irin na kaji da sauransu, akwai kashi da ake saisuwa, akwai kawanni da kohotai da ake saisuwa, akwai skin fata ta bisa shi banda naman. Fata dai a Najeriya a shekara ta 2017 ta saman mu da biliyan 2.8 wajen shigowa, sannan ta saman mu mutane har da 700,000 aiki. To ina ga akwai ma'aikata za su ƙara kula da wannan abubuwan, za a samu aiki, ma'aikatan kamfanin takalma za su ƙaru, saboda an ƙara ba da kula yan abinci na bisa shi na dabbobi da kaji da kihwaye, za su ƙara samu abinci, kuma wa'annan kamfanin za su ƙara bunƙasa, banda ma'aikatan nan da yawa wa'anda yanzu suna ƙarƙashin wannan ma'aikata masu yawa. Sannan za a ƙara samun mutane za su aiki wannan wurare.
Masu sauraro, a nan za mu da sai a cikin wannan shirin namu, don Allah ya kai mu makon gobe za mu kawo muku ƙarashen wannan rahoto na musamman. Yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu, wakil Masakwa ta Muhammad Nasir, sai kuma Fiona Wamayi da ta taimaka ta haɗa mana sauti da ba da umarni, ni Muhammad Hafiz Baballe ki sallama da ku daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Sai wani makon idan Allah ya kai mu.
Madalla a gaida Muhammad Hafiz Baballe. To yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar email.
Sakonmu na farko a yau sakon haɗin gwiwa ne daga Ilyas Yakub Digawa daga jihar Bauchi, Najeriya, tare da Isa Jikan Malam Mai Saje Turo, da Sunusu Madatta da Magaram da Haddabu Mai Kwamfuta Miyama da Bulama. Suka ce salam VOA Hausa. Fara taron Majalisar Ɗinkin Duniya ta shugabannin ƙasashenmu na Afirka ke halarta. Muna fatan Allah ya sa wannan taro ya kawo mana ƙarshen matsalar rashin tsaro da tattalin arziki da sauyin yanayi da ƙasashenmu na Afirka ke fuskanta. Daga ƙarshe muna fatan Allah ya sa a yi wannan taro lafiya a kammala lafiya. Wannan sakon kuma ya ce shugabannin Najeriya, wallahi ku ji tsoron Allah, domin dai fa akwai mutuwa. Kargiyar mulki ta dauke ku, ku yi talilo kuna rangaji. Kwatsam za ku iya jin ku a cikin kabari. To ina amfanin baɗi ba rai. Sako daga Sheku Adamu Rajau. Wannan kuma ya fito daga Sama'ila Agnes Malam Faturi, mazaunin Difa a jamhuriyar Niger. Yace gwamnatin kasar mu Najeriya kaddamar da sabon yaki da firayin motoci masu sato motoci daga Amurka da sauran kasashen Turai zuwa kasar mu Najeriya. Wannan daukar mataki akan waɗannan mutane abu ne mai kyau, domin suna zubar da tattalin arziki da kimar Najeriya a idan kasashen duniya. Allah ya sa jami'an shige da fice na kwafsam kuma za su yi aikin su kamar yadda ya kamata. Sakon Ali Rabka na Gashuwa yace makamai da kasar Masar ta baiwa Somalia taimako akan yaki tsakanin Somalia da Habasha, ya kamata a kai zuciya nisa, zaman lafiya yafi zama danna mai mulki. Sakonmu na ƙarshe ya fito daga Musa Malam Indu Kazawai Niger, da Sunusu Madatti da Garbau Kazawai da Babaye Mai Shayi Kazawai. Suka ce a yau mun shigo domin kira ga 'yan kasuwar ƙasar mu masu zuwa cikin karkara wajen talakawa don siyan abincin da suka noma, sannan su kai su adana bayan wani lokaci su fito da shi da farashi mai tsada. To su ji tsoron Allah. Mun gode ku ci gaba da aiko mana da sakonninku.
Madalla, kafin mu sallama da ku ga takaitattun labaran duniya.
Jami'an kiwon lafiya a Lebanon sun faɗa yau Talata cewa hare-haren da Isra'ila ta kai a cikin kwanaki biyu ya kashe akalla mutane 558. Mike Isra'ila ta kaddamar da wasu jerin hare-hare a yau Talata a kudancin Lebanon, harin da ta ce ya auna 'yan Hezbollah da dama ciki har da mayakansu waɗanda suke da hannu a hare-haren da aka kai na roka arewacin Isra'ila. Hezbollah ta ce harin roka da ta kai a yau Talata ya auna wasu tungayen sojojin Isra'ila. Jama'a a Ukraine sun faɗa yau Talata cewa hare-haren da Rasha ta kai a garin Saporizhia da ke kudu maso gabashin ƙasar ya kashe akalla mutum guda, kana jikata wasu mutane 6. Ma'aikatar sojan Ukraine ta ce rundunar tsaro na sararin samaniyarta ta harbo jirgi mara matuƙi 66 a cikin 81 da kuma makami mai linzami da guda 4 da Rasha ta yi amfani da su wurin kai harin. Gwamnatin Misra ta tabbatar da aika kayan yaki ga ƙasar Somalia, yayin da ake fama da tashin hankali a yankin akan wata yarjejeniya mai tsarkakiya da Habasha ta kulla da Jamhuriyar Somaliland mai ikirarin cin gashin kai. Habasha ta amince da halaccin Somalia, wato Somaliland, saboda dawo mata da yankin teku bai nisan kilomita 20 zuwa Habashan, a cewar jama'an Somaliland. Somalia dai tana kallon wannan yarjejeniya a matsayin cin mutunci ne ga kasar. A gargashin mulkin Taliban, kafafen yada labarai a Afghanistan suna cikin waɗanda ba su samun walwalan aiki a duniya, amma 'yan jarida masu tasowa a kasar sun dukufa wurin ƙara ilimi na sana'ar. Ko mata da aka hana musu zuwa jami'a a Afghanistan suna neman hanyoyin da suke karatu. A wani aji a birnin Kabul, wasu sabbin 'yan jarida suna koyon karatu, to sai dai ɗalibai daga makarantar Wesal za su fara aiki ne a daidai lokaci da masana'antar ke fuskantar ƙalubale. Ɗaliban sun ce dokoki da gwamnati na Taliban take ɗorawa aikin yana kawo cikas ga wannan sana'a da suka zaɓa su yi a rayuwarsu.
To masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na yanzu, sai kuma can an jima da daddare idan Allah ya kai mu za ku je mu ɗauke da wani sabon shirin, inda za mu so mu ji ra'ayoyinku a kan taron Majalisar Ɗinkin Duniya da ke gudana a wannan makon. Sai mun ji daga gare ku. Yanzu a madadin Baba Yakubu Makeri da ya taya na gabatar da shirin, da Julie Gresham wadda ta haɗa shirin ta kuma ba da umarni, da ma injiniya mu Mr. Chang, ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya. Yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe.